sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Mahmud Lalo da ma sauraron abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren a cikin wannan shirin za ku cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce tana iya bakin kokarinta domin ganin samun karin kudin shiga daga wasu fannoni daban-daban maimakon ci gaba dogaro da kudin mai sai kuma ku ji yadda gwamnatin jihar Lagos Akinwumi Ambode ya kore wasu jami'an gwamnati sakamakon rushewar wani gini a unguwar Lekki da ya dalilin mutuwar mutane 35 sannan za ku ji labarin wasanni kana ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku game da fannonin da kuke jin za a iya ƙara samun kuɗin shiga amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum wasu ƴan kunar bakin wake biyu sun halaka mutane akalla 22 tare da jikkata wasu 17 a wani masallaci dake wajen birnin Maiduguri arewa maso gabashin Najeriya waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharan wasu mata ne biyu da suka shigar maza rotanni sun ce ɗaya daga cikin su ta shiga masallacin ne ta tada bomb ɗinta yayin da ɗayar kuma ta bari sai da mutane suna ta tururar arcewa ta tarwatsa kanta wannan lamari ya faru ne da safiyar yau a wani gari da ake kira Umarari Maiduguri birni ne da ake mai kallon mahaifar mayakan kungiyar ta Boko Haram ya kuma kasance inda gwamnatin Najeriya ta fi saka ido domin yakar kungiyar wacce ta sha kai harhare a arewacin kasar da ma makwabtan irin su Chadi da Jamhuriyar Nijar da Kamaru zuwa yanzu babu wata kungiya da ta dauki alhakin wannan hari
ƴan tawayen Sudan ta Kudu sun ce ana sa ran isar wasu janar-janar su 23 a birnin Juba a ranar Litinin mai zuwa idan Allah ya kai mu ha kuma sharan fage ne na zuwan shugaban Riek Machar wanda aka baiwa mukamin mataimakin shugaban kasa a gwamnatin hadakar da ake shirin kafawa a baya Machar ya faɗi cewa ba zai shiga birnin na Juba ba har sai idan dakarun da ƴan sanda kusan 3000 da sun shiga birnin tare da ƙarin wasu ƴan sanda 1200 a garuruwan Bo da Malakal da Bentiu Shirin aiwatar da matsayar da aka cimma a watan Agustan shekarar 2012 ya kasance yana tafiyar hawainiya yayin da bangaren ƴan tawaye da na shugaba Salva Kiir suke takaddama kan wasu sabbin jihohi 28 da ke kirkiro. Haka kuma bangarorin biyu sun yi zargin juna da saba shirin tsagaita wuta da aka cimma a baya kakakin dakarun ƴan tawayen kanar William Gajitiyar Deng ya ce zuwan janar-janar din birnin na Juba wata alama ce da ke nuna cewa da gaske suke yi game da batun aiwatar da shirin da aka shata a watan Agustan bara.
Shugaban Amurka Barack Obama ya zaɓi alƙalin kotun ɗaukaka ƙarar ƙasar Merrick Garland a matsayin alƙalin kotun ƙolin ƙasar ta Amurka wanda ake sa ran shi zai mai gurbin alƙali Antonin Scalia da ya rasu a watan da ya gabata.
Today I am nominating Chief Judge Merrick Brian Garland to join the Supreme Court.
Obama ya ce a yau zaɓi na shi ne babban alƙali Merrick Garland wanda zai shiga cikin jerin alƙalan kotun ƙolin. To sai dai zaɓen na Obama har ya fara samun suka a majalisar dokokin ƙasar mai rinjayen 'yan jam'iyyar Republican wanda suka ce ba za su amince da zaɓen na Obama ba. Batun zaɓen alƙalin ya kasance mai cike da takaddama saboda zai iya karkata daidaiton da ake da shi a kotun, wataƙila ta ɓangaren masu matsakaicin ra'ayi ko kuma ɓangaren masu ra'ayin mazanjiya. Rasuwar Scalia dai ta bar kotun ƙolin ƙasar ta Amurka da alƙalai 8 a maimakon 9.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Masu shigar da ƙara a ƙasar Belgium sun ce har yanzu akwai mutane biyu da ake neman ruwa a jallo bayan wani samame da aka kai a wani gida da ke wajen birnin Brussels a wani taron manema labarai da aka yi yau Laraba. Jami'ai sun ce mutumin da aka kashe wanda kuma ake zargi ɗan asalin ƙasar Algeria ne wanda aka haifa a shekarar 1980 an kuma taɓa samun shi da laifin yin fashi. Aƙalla 'yan sandan Belgium 3 aka ji wa rauni yayin da wani ɗan sandan Faransa shi ma ya ji rauni a lokacin da aka kai samamen da ƙasashen biyu suke jagoranta. 'Yan sanda sun ce sun gamu da fushin wasu daga cikin mutanen da aka je nema wanda suka buɗe musu wuta a jiya Talata. 'Yan sanda har ila yau sun ce suna riƙe da wasu mutane biyu inda ɗaya daga cikinsu ya ji rauni. yake kuma karban magani a asibiti yayin da ake kokarin a gano ko suna da hannu a harabin da aka yi ko kuma a'a.
A ƙarshe ma'aikatar tsaron Rasha ta ce wasu ƙarin jiragen ƙasar na ci gaba da janyewa daga Siriya a yau Laraba, wanda hakan ke ƙara nuna alƙiblar da Rasha ta ɗauka na janye dakarunta gabaki ɗaya daga ƙasar ta Siriya. Hakan na faruwa ne yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ci gaba da jagoranta wata tattaunawa ta bayan fage tsakanin ɓangarorin da ke yaƙi da juna. Ana wannan zama ne a birnin Geneva. Sakataren harkokin wajen Amurka na shirin kai ziyara birnin Moscow a mako mai zuwa domin ganawa da shugaba Vladimir Putin kan makomar yunkurin da ake yi na samar da zaman lafiya a ƙasar ta Siriya. Kerry ya ƙara da cewa bayan ganawa da zai yi da shugaba Putin zai kuma tattauna da takwaran aikinsa Sergey Lavrov domin neman maslaha a gargicin na Siriya da aka kwashe shekaru biyar ana yi, an da ya samu ragowar tashin hankali matuƙa a ƙasar ta Siriya yayin da ake cin moriyar shirin tsagaita wutar da aka cimma ta tsawon makonni uku.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takon da batun fara kokarin gwamnatoci a Najeriya wanda suke yi na ƙara samun wasu hanyoyin samun kuɗin shiga musamman ayyukan noma. Ga Mahmud Ibrahim Kwali da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Faduwar farashin albarkatun mai a kasuwar duniya shine ya tilasta hukumomin Najeriya kokarin inganta sauran fannonin tattalin arzikin kasar musamman ma sashen noma da nufin cike gibin da aka samu a bangaren kudaden shiga na man fetur. Kamar yadda Dr. Shehu Ahmed babban sakatare a ma'aikatar ayyukan noma ta tarayya ke faɗi.
Yanzu Najeriya muna so mu koma noma kamar da.
Dangane da haka ne gwamnatin jihar Jigawa ta kebewa fannin noma kaso mai tsoka daga cikin kasafinta na bana na fiye da naira biliyan 137, inji gwamna Badaru Abubakar.
Albarkar da Allah ya bamu shine ta filin noma da wurin noma mai inganci. To wannan abin muka sa noma a gaba, kuma mun tabbatar noman nan zai haifar da duk abubuwan da ake da bukata na ci gaba. Daga noman zai haifar da masana'antu, zai haifar da ciniki.
A jihar Kaduna kuwa gwamnati ce ta sauya tsarin ba da taki ga manoman jihar, inda ta ce maimakon danka takin a hannun sarakunan gargajiya da shugabannin siyasa a matakai daban-daban, a yanzu gwamna ɗan Rufa'i ya ce salon ba da takin na kai tsaye ne daga gwamnati zuwa manomin da ke karkara. Sai dai har yanzu manoman jihar ta Kaduna na kokawa kan rashin aiwatar da shirin ba da rance na naira biliyan guda da gwamnatin Ramalan Yara ta tsara gabanin karewar ra'adinta, kuma gwamna ɗan Rufa'i ya ce za a aiwatar da shi kamar yadda aka tsara shi a baya. Ita kuwa gwamnatin jihar Niger ta fara gayyato kamfanoni ne daga ƙetare domin su saka jari a ɓangaren noma na jihar, in ji sakataren labarin gwamna Abubakar Sani Bello Jibrin Baba Indace.
Akwai kamfanoni ɗaya wanda already sun riga sun nuna shi ne fiyar a Universal wanda suke gona a can wajen Barku. Sun nuna kuma su ne suka gayyace shi gwamna Abubakar Sani Bello zuwa India ya je ya gano gonansu. To ya je kuma ya munce to wannan kamfanoni sun yadda za su sun ma fara.
A jihar Kano kuwa gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya cewa yake.
A nan jihar Kano sai muka duba muka ga waɗanne abubuwan gona ne waɗanda yake za mu fara bunƙasa su domin na farko mu ci da kanmu, na biyu ya zama na noma sana'a ce sosai ta kasuwanci yadda yake za mu ci da Najeriya gabaki ɗaya, nan gaba kuma yadda za mu dinga kai abincinmu ƙasashen waje kamar yadda aka san muna kai gida a dacan. To saboda haka sai muka duba muka ga na farko akwai maganar alkama, na biyu akwai magana shinkafa, na uku akwai magana tumatiri, na hudu akwai magana auduga.
Sai dai Alhaji Salim Sala Muhammad da ke zaman shugaban kungiyar manoman alkama na Najeriya ya ce akwai wasu kalubale da ke barazana ga muradin da aka sanya a gaba.
Matsalar mu dai anan ita ce na farko dai siyasa.
Yau da yake kimanin watanni uku kenan shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da noman rani na alkama da shinkafa a jihar Kebbi tare da alƙawarin ba da kayan tallafi na aiki ga manoman yankin. Baya ga haka gwamnatocin Sokoto da Zamfara na daga cikin jihohin arewa da basu kai ga kaddamar da wancan shiri ba, duk da cewa shugaban ƙasa ya ba da umarni ga gwamnonin arewa su ma su kafa samfarin wannan shiri a matakin jihohinsu domin bunƙasa samar da abinci da kuɗaɗen shiga a ƙasa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka, daga Kano, Nigeria.
An gaishe ka Mamudu. Haka kuma a can jihar Lagos, gwamnan jihar ne Akinwumi Ambode ya kori wasu jami'an gwamnati sakamakon rushewar wani gini mai hawa biyar wanda ya dalilin mutuwar mutane 35. Ga baban gidan Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Because it's our greed that is causing the falling of the building. It's not that they are not using the right material.
You will agree with me that most of those companies or contractors they use substandard materials.
Wasu mazauna birnin Lagos kenan in ke bayyana ra'ayoyinsu game da rugujewar gine-gine a birnin, abinda kuma suke kira ga gwamnati da ta dauki matakai na magance matsalar cikin hanzari. Yanzu dai bayan umarnin da gwamnan jihar ya baiwa mazauna wasu rukunin gidaje mallakan wani company mai suna Lake Gardens na ficewa gidajen nasu domin duba ingancin gidajen da suke ciki, gwamna Ambode ya ce duk wani gida da aka samu baya da inganci da doka ta tamar da shi za a rusa shi. Tuni dai gwamnan ya bada umarnin sauke shugaban hukumar kula da ingancin gine-gine da tsari birane na jihar tare da wasu jami'an sa sakamakon samun su da sakaci a ayyukan su. Akitar Kabir Ahmed Abdullahi tsohon shugaban hukumar tsara birane ne a birnin Lagos kuma mai baiwa gwamna shawara akan harkokin samar da ruwan sha a jihar, ya yi mini karin haske game da dalilan sallamar jami'an daga aikin su.
Kuma shugabannin hukumar gwamnati ta same su da laifin cewa basu matsa ba kamar yadda ya kamata su matsa, su tabbatar da cewa me yasan ma ya taka wannan doka basu ba shi dama ba. To kaga ya kamata ce sun yi wannan kulawa. Wannan shi ne dalilin da ya sa gwamnati ta sallame su da gai.
Rugujewar gidaje dai ba sabon abu bane a Najeriya, musamman ma dai a nan jihar Lagos, domin ko a shekarun baya wani bene mallakar cocin TB Joshua ya ruguje tare da kashe mutane fiye da 100 a kasarar su ƴan kasar Afirka ta Kudu. Wannan yasa na tambayi injiniya Usman Alkali Mahmud na kungiyar injiniyoyi ta ƙasa, wato Koren, ko me ke haifar da wannan matsalar rushewar gidaje musamman a birnin Lagos.
Kuma akwai abu daya nan Lagos, aka manta cewa aikin mafi yawan gidajenmu nan a Lagos suna kan ruwa ne. Shi ya dauko ordinary cement ana aiki su, kuma haka bane. Akwai siminti wanda aka kaide na aiki a cikin ruwa, saboda yana da some property wanda zai taimaka wajen gyara ginin ka a ƙasa. To mutane ba su da sanin kan kaduba nan za jihar Lagos. Muna da abu ɗaya nan, ruwanmu na da gishiri-gishiri. To wannan gishiri-gishirin ya taba karfe shi ga karfen na rugujewa. Ya kamata constitution za yi ma sannan akwai irin sumintin za ka amfana shi wanda zai rage wannan corruption din tsatsa. To kaga dai in aka samu wannan aka yi, to in Allah ya da aka bi kuma dokan da aka haji akan gine-gine, to yana da kyau.
Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To, mun samu kira na harko daga Kwara. Wane ne daga Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana
Jalal. Wa alaikum assalam.
Mai bala kala kala na sifa Kwara daga Kwara.
To Garba, menene ra'ayinka game da wannan maudu'i na samar da wani hanya ko wasu hanyoyin samun kuɗin shiga maimakon dogaro da mai?
To gaskiya hanyoyin da ya kamata a ce an bi na ganin an samu kuɗin shiga na ɗaya, dai ya kamata a ce a ba noma babban muhimmanci. don gaskiya idan aka ba noma babban muhimmanci insha Allah za a samu kuɗin shiga. Haka kuma ya kamata a ce a inganta wutar lantarki da yake har yanzu gaskiya ba da yake wasu wurare dai an samu canji kwarai da gaske, amma wasu wurare gaskiya babu wani canji ga wutar lantarki.
To mun gode Garba, mun gode Garba. Bari mu je Maiduguri, kwadon gwamnatin jihar Borno. Waye ne daga Maiduguri?
Hamza Ibrahim ne, mazaunin garin Maiduguri.
To Hamza Ibrahim, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina a gaskiya wannan hanya da aka bullo da ita ta bunƙasa tattalin arzikin ƙasa mu ta farkar noma da kuma ma'adanai shi ne hanya da ya kawata a ciki, saboda kasuwar ɗanyen mai a duniya ta fada gaba ɗaya, da haka wannan hanya yake mafita. Da haka muna kira ga gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi duk su hannu domin a bunƙasa tattalin arzikin Najeriya a samu aiki.
Mun gode da wannan ra'ayinka Hamza Ibrahim. Bari mu je jihar Niger. Kuma wane ne daga jihar Niger?
Na Talatu, injiniya mai gero makeri Lulu Kwantago da jihar Niger.
To injiniya, kaɗan rage ƙaran rediyonka ko? Sai mu ji daɗin magana. To ina jin ka, za mu je.
Wato gaskiya akwai hanyoyi da yawa waɗanda ba sai an dogara da mai ba.
To kamar wasu da wasu.
Yana da kyau don dogaro da mai matsala ne, amma kaga akwai ma'adanai. Sai hanyoyi waɗanda aka haɗu ba tare da irin na illegal waɗanda ana halaka ba. Agwan hanyoyi ne, sannan kuma noma a haɓo korafi a tallabar tallafi a taimaka shi ma insha Allah hanya na godizan nan arewa gaba ɗaya ko ni a tsaya daidai ba tare da magana.
To menene gudunman ku ku mutanen gari ba gwamnati kadai ba?
Kuma za a bada goyon baya, kowa ya taho a zagi danke a taho, kowa ya a koma gona.
To mun gode injiniya mai gero. Bari mu je Yobe. Kuma wane ne daga Yobe? To Alhaji Lawal, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina shi ne kamar dai yadda ake magana, wanda suke magana bunƙasa aikin noman nan.
Noma kawai?
Sauran ma'adanai a sa ido a kansu, ba wai a hana ba. A tafa musu dokokin da ya kamata za a samu wani abu, su kuma sai su samu aikin yi.
Mun gode Alhaji Lawal da wannan ra'ayinka. Mu je Jos. Waye daga Jos?
Alhaji Suleiman Bidda ne daga Bukur.
To Alhaji Suleiman Bidda, me ra'ayinka game da wannan batu?
Daga wannan batun shi ne kawai akan kuna magana akan wannan ba?
Ai to ka kuma buɗe rediyonka, ga ina jin muryata cikin rediyonka.
Da wannan ɗan yi ƙarshe.
To
kuna magana akan ma'adanan ƙasa ne ba?
To baka ji abin da, bari mu je Sokoto. Wane ne daga Sokoto? Na Sokoton shi ma ya yanke. To a ci gaba da kokartawa. Muna magana ne akan wasu hanyoyi za a bi ko kuma ya kamata a bi domin rage dogaro da mai a matsayin kuɗin shiga. Me da me ya kamata a yi tunda Najeriya Allah albarkace ta da abubuwa da dama. To bari mu je Kaduna Birnin Gwamna. Waye Kaduna? Waye daga Kaduna?
Ma'aruf Sani ne.
To Ma'aruf, me ra'ayinka game da wannan batu?
To ra'ayina shi ne gaskiya a farfado da harkar noma, musamman noma irin na zamani, zai haɓaka tattalin arzikin Najeriya sosai.
To noma kawai?
Ai noma ya wuce kawai.
Gaskiya ne. To kana jin shi kadai ya isa?
Sai kuma a haɓaka ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa.
To mun gode Ma'aruf. Bari mu je jihar Niger. Bari mu koma jihar Niger. Waye a jihar Niger?
Suleiman ne, tsohon shawara ke a Fiyaro.
To Suleiman Fiyaro, me ra'ayinka game da wannan batu?
Daga jihar Niger.
Amma dai Suleiman, dole taimaka ka dan rage ƙaran rediyonka mana. Ga muryata ina ji ciki.
Na rage.
To ja mu je.
To ina neman taimako daga muryar Amurka.
Na me muna jin ka? Kash, layin naka ma ya tsinke, Malam Suleiman. Bari mu je Katsina. Waye daga Katsina?
Sani gurugu ne da kalmar hukumar Sabuwa.
To Sani, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina game da wannan yanayi gwamnatin tarayya ta wadata talakawa da isasshen taki.
To taki ne kadai matsalan manomi?
Manomi taki ne babban matsalar shi gaskiya.
To
aka wada shi da isasshen taki, insha Allah za a samu cigaba fiye da yadda ake tunani.
Kuma kana ganin kana ganin cewa in an yi noma za a iya mai gurbin noma da man fetur?
Insha Allah, shi man fetur na aida noma aka same shi.
Mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka, Muhammadu Sani. Da kuma ra'ayin Muhammadu Sani ne muka kawo ƙarshen kiran da zamu iya ɗauka yau. Gobe ma rana ce, idan mun bude sai a kokarta a gani. To, har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce ƙarfe 4:50, wato biyar saura minti 10 kenan. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne.
Wasanni a taƙaice.
Sabon ministan matasa da wasanni Nilan T. Vanderpool ya bayyana cewa hukumar matasa da wasanni tana fama da rashin kuɗi kimanin miliyan 22 ne na sidin Ghana, wanda ya daidai da dalar Amurka miliyan 5,500 ne majalisar dokoki ta ware wa hukumar matasa da wasannin a cikin kasafin kuɗin ƙasar na shekarar 2016, wanda a cewar sabon ministan dai kuɗin ya yi kaɗan, ba zai isa harassa daban-daban na hukumar ba. Ministan ya nemi gudunmuwar 'yan jarida da su ba da labarin wannan ƙalubale da hukumar take fuskanta. Kodin Ghana Blaster Avram Grant ya fito da sunaye 'yan wasa 23 wanda za su yi wa Ghana Blasters wasa na shiga gasacin Kofin Afirka da kasar Mozambique a ranar 24 ga wannan watan Maris ne. Ghana za ta amshi bakoncin Mozambique a wasan farko a filin wasa na Accra Sports Stadium a birnin Accra. Avram Grant ya bada mamaki wurin bayyana sunaye 'yan wasan, inda ya dawo da tsohon golan Blasters Adam Kwarasi da wani sabon dan wasan baya Ufosu Ayi. Haka zalika za a yi alajabin rashin ganin captain Asamoah Gyan a cikin 'yan wasan, wanda ya farfado daga rauni da yake fama da shi. A can ƙasar Najeriya kuwa, tsohon kotin Flying Eagles Ladan Boso ya yi kira ga 'yan Najeriya da su ba kotin Super Eagles Samson Siyasiya goyon baya a kara wadda Super Eagles za ta yi da ƙasar Egypt a wasan shiga gasancin Kofin Afirka ta shekarar 2017, wacce za a yi a jihar Kaduna. Super Eagles za ta karɓi bakoncin Egypt ne a ranar 25 ga wannan watan Maris shekarar 2016 a filin wasa na Ahmadu Bello da ke a jihar Kaduna ɗin. Ladan Boso, wanda yake rike da ƙungiyar El Kanami Warriors ta Maiduguri wacce ke wasa a Professional Premier League din Najeriya, ya ce murƙushe ƙasar Egypt ba komai bane a wurin Najeriya saboda ta saba lallasa fir'aunawar, to sai dai akwai buƙatar 'yan wasan su sa himma da ƙwazo a cikin wasan da za su yi. Har yau dai a can ƙasar ta Najeriya, wani tsohon ɗan wasan tsakiya na Najeriya kuma mamba ne na tawagar 'yan wasan ƙwallon Najeriya zuwa ƙasar Chile a shekarar 1987, John N. Okun ya mutu. N. Okun da yake cikin 'yan wasan Super Eagles a gasancin Kofin Nahiyar Afirka shekarar 1992 a ƙasar Senegal ya mutu ne a jiya Talata a Kalaba a jihar Cross River ɗin Najeriya. Tsohon ɗan wasan Super Eagles ya mutu ne yana da shekaru 47 da haihuwa, wanda mutuwar tasa ta zo daidai da ranar haihuwarsa ta ranar 15 ga watan Maris. Wani aminsa kuma abokin wasansa na Super Eagles Etim Isin ya kwatanta mutuwar tsohon ɗan wasan tsakiyar a matsayin babban rashi kuma mai zafin gaske. Hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar DR Congo ta sanarwa CAF janyewan ƙungiyoyin wasannin ƙasar da suka hada da ta 'yan zakarun ƙasar ƙasa da shekaru 20 da 'yan ƙasa da shekaru 17 daga wasannin shiga gasancin Kofin Nahiyar Afirka na takwarorinsu da za a yi a sabuwar shekara. Ƙasar Burundi da za ta kara da DR Congo a wasan shiga gasar Zambia Under-20 2017 yanzu ta zarce zuwa matsayi na gaba. A gasar zakarun Afirka ƙasa da 'yan shekaru 17 kuwa da za a yi na Madagascar Under-17 2017, ƙasar Chad ce za ta kara da DR Congo a zagayen farko na wasannin shiga gasar, yanzu ita kuma ta arce zuwa matsayin zagaye na biyu.
Ga shirin murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanan nan kungiyar haɗin kan ƙasashen yankin tekun Fasha ta ayyana kungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon da ke samun goyon bayan Iran a zaman kungiyar ta'addanci. Ita dai kungiyar haɗin kan ƙasashen yankin tekun Fasha ko GCC a takaice ta kunshi ƙasashen Saudiya da Qatar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Oman da Kuwait da kuma Bahrain. Ayyana Hezbollah a zaman kungiyar ta'addanci ta biyo bayan ayyana kungiyar ko reshen sojojinta a zaman na ta'addanci da wasu ƙasashe kamar Amurka da Burtaniya da Canada da Israila da Australia da New Zealand da Tarayyar Turai suka yi. Babban sakataren GCC Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani ya ce sun ɗauki sabon matsayin ne kan Hezbollah saboda ayyuka nuna ƙiyayya da mayakanta suke yi a Syria da Yemen da kuma Iraki. Ayyukan sun hada ɗaukan matasan ƙasashen GCC su kai hararen ta'addanci da su moga makamai da bamabmai da ingiza su domin cin amanar ƙasashen su da kawo rudani da haddasa tashin hankali lamarin da yake ta dauci da tsaro da kuma yancin ƙasashen na yankin Gulf. A taron manema labarai, mandamakin mai magana da yawo ma'aikatar harkokin wajen Amerika Mark Turner ya ce Amerika ta yi marhabin da sabon matsayin kungiyar GCC akan Hezbollah. Za mu ci gaba da tattaunawa da ƙasashen GCC bisa gaskiya akan yadda za a yi amfani da tabbatar da doka da ƙaƙaba takunkumi da ma wasu matakan da za a yi amfani da su a karye lagon ta'addanci da ƙungiyar Hezbollah ke gudanarwa a yankin, in ji Mark Turner. Amurka ta ayyana ƙungiyar Hezbollah a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta ƙasar waje a shekarar 1997. Amurka ta yi tur da ayyukan ta'addanci da shirye-shiryen ta'addanci da ƙungiyar ta yi a wasu ƙasashen duniya da suka hada da wurare masu nisa kamar Bulgaria da Thailand da Cyprus. Ta yi a ƙasashen gabas ta tsakiya da suka hada da Isra'ila da Iraki da ƙungiyoyin ƙasar Syria da ke adawa da mulkin Bashar al-Assad. Amurka ta kakabawa shugabannin sojojin Hezbollah da waɗanda suke taimaka mata sayan makamai da waɗanda suke da kasuwanci da ke da alaka da ƙungiyar takunkumi. Sabon matsayin da GCC ta ɗauka a kan Hezbollah na sanya ta cikin ayarin ƙungiyoyin ta'adda wata sabuwar shaida ce kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi la'akari cewa ana samun ƙarin gwamnatoci da yanzu suna ɗaukan Hezbollah a matsayin wata ƙungiya mai haɗarin gaske domin ‘yar ta'adda ce ta ƙin ƙari. Amurka za ta ci gaba da ɗaukan matakan daƙile ayyukan ta'addancin Hezbollah da ayyukan laifuka da take aikatawa kuma tana ƙarfafa gwiwar sauran ƙasashe da su yi hakan. Sharhi Murar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To wannan ne kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a taƙaice.
‘Yan tawayen Sudan ta Kudu sun ce ana sa ran isar wasu janar-janar su 23 a birnin Juba a ranar Litinin mai zuwa. Hakan kuma a sharafage ne na zuwan shugaban su Riek Machar, wanda aka bayo mukamin mataimakin shugaban ƙasa a gwamnatin haɗaka da ake shirin kafawa. A baya Machar ya faɗi cewa ba zai shiga birnin Juba ba har sai idan dakarunsa da 'yan sanda kusan 3,000 sun shiga birnin, tare da ƙarin wasu 'yan sanda 1,200 a garuruwan Bor da Malakal da Bentiu. Masu shigar da ƙara a ƙasar Belgium sun ce har yanzu akwai mutane biyu da ake neman ruwa a Jallo bayan wani samami da aka kai a wani gida da ke wajen birnin Brussels. A wani taron manema labarai da aka yi yau Laraba, jami'ai sun ce mutumin da aka kashe, wanda kuma ake zargi ɗan asalin ƙasar Algeria ne, wanda aka haifa a shekarar 1980, an kuma taɓa samun shi da laifin yin fashi. Akalla 'yan sandan Belgium 3 aka jiwa rauni, yayin da wani ɗan sandan Faransa shi ma ya ji rauni a lokacin da aka kai samame, wato waɗanda ƙasashen biyu, wato Faransa kenan da Belgium, suka jagoranta. Shugaban Amurka Barack Obama ya zaɓi alƙalin kotun ɗaukar ƙara ƙasar Merrick Garland a matsayin alƙalin kotun ƙolin Amurka, wanda ake sa ran shi zai mai gurbin alƙali Antonin Scalia da ya rasu a watan da ya gabata.
To madalla, da taƙaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki ko har da shirin nan domin iyali na Grace Alheri Abdu. Yanzu amadun kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa, da kuma Julie Gresham wata ba da umarni, da injiniyanmu na wannan lokaci Dan Crafton. Ni Lada Ibrahim Ayo ke cewa sai an ji manku.